Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 11 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Kasar Burtaniya ta fitar da jerin hidimar jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu, inda jama'a za su sami damar yin girmamawa ga marigayiyar. Ana ci gaba da gwamza kazamin fada mako daya bayan dakarun Ukraine sun kaddamar da harin ramuwar gayya kan sojojin Russia a gabashin yankin Kharkiv. Kasashen Faransa da Burtaniya da Jamus sun bayyana tsananin shakku kan kudurin Iran da sake bitar yarjejeniyar nukiliya a yayin da take mai da martani kan sabuwar bukatar tarayyar Turai.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hukumar kiyaye afko hadura ta Najeriya, wato FRSC, ta yi karin haske kan mummunan hadarin da ya faru a jihar Oyo da ya kone mutane 15 kurmus. Sayo-sayon da hukumar zaben Ghana ta yi ga dokokin zabe da za ta mika ga majalisar dokokin kasar ya haifar da muhawara tsakanin jam'iyyun siyasar kasar. Idan muka leka jamhuriyar Niger kuma, shugaban gwamnatin rikon kwaryar Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba ya gana da shugaba Muhammad Bazoum kamar kowace ranar Lahadi. Yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kan turo ta email. Kafin nan, ga kashi na farko na labarin duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. A gobe Litinin 19 ga watan Satumba za a gudanar da addu'ar jana'izar marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu a Westminster Abbey da ke birnin London. Tunda safiyar yau Lahadi sarauniyar ta soma tafiyar komawa London, sadda aka yi tafiya da akwatin gawarta ta tsawon kilomita fiye da 280 a cikin motar daukar gawa daga Balmoral, inda ta rasu a ranar Alhamis zuwa Edinburgh. Tafiyar ta tsawon kimanin sa'o'i 6 ta ratsa ta garuruwan Aberdeen da Dundee da Perth a Edinburgh, babban birnin Scotland. Jama'a sun yi dafifi domin girmama sarauniyar, yayin da aka ajiye gawarta a fadar Holyrood House da ke jihar. A gobe Litinin da rana kuma, wani ayarin masu jana'iza za su tafi da akwatin gawar sarauniyar zuwa majami'ar St Giles, inda anan ma jama'a za su yi mata girmamawa. A ranar Talata kuma 13 ga watan Satumba, yar sarauniyar Gimbia Ann za ta raka gawar daga majami'ar ta St Giles zuwa filin jirgin saman Edinburgh domin komawar Elizabeth ta ƙarshe zuwa fadar Buckingham da ke birnin London a cikin jirgin saman sarauta. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce sojojin Ukraine na ci gaba da samun nasara a yankin Kharkiv. Bayanan binciken sirri na ma'aikatar da aka wallafa a shafin Twitter a yau Lahadi sun bayyana cewa akwai yiwuwar Rasha ta janye dakarunta daga yankin, amma kuma an ci gaba da gwabza yaƙi a zagayen muhimman biranen Kupiansk da Izium. Dakarun na Ukraine a jiya Asabar sun ba da rahoton cewa sun karɓe ikon Izium, sun kuma tura sojojin Rasha a tsallaken kogin Oskil. Ma'aikatar tsaron Rasha ta tabbatar da janye dakarunta daga Izium, tana mai ikirarin cewa dama ta tsara janyewar. Masu nazarin lamuran sojojin yammaci sun ce idan har aka tabbatar da samun wannan nasarar, hakan zai baiwa Ukraine iko da babban layin jirgin ƙasa da Moscow ke amfani da shi domin jigilar dubban sojoji zuwa gabashin Ukraine. A wani ɓangaren kuma, an ruwaito wani shugaban ƙungiyar awarin Rasha yana bayyana cewa an gwabza ƙazamin faɗa tsakanin dakarun Rasha da na Ukraine a yankin Donetsk. Wata madatsar ruwan wurin haƙar ma'adinai ta fashe tare da haifar da ambaliya da ta shafe gidaje da motoci a tsakiyar ƙasar Afirka ta Kudu, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Lahadi. Suna masu tilastawa mazauna yankin da su fice. Hotunan talabijin sun nuna laka da ruwa suna kwarara daga mahaƙar ma'adinan zuwa wata unguwar jama'a da ke kusa, suna kuma rurrufe hanyoyi da share gidaje a Jajans Fountain, wani gari mai tazarar kilomita 100 a kudu maso yammacin Bloemfontein, babban birnin lardin jihar Free. Madatsar ruwan da ke yankin ta fashe da safiyar yau da misalin karfe 6 na safe, wato karfe 4 agogon GMT, inji Palesa Chibisi, mai magana da yawon Freeman jihar Free, CC Ntombela, a cikin wata sanarwa. Ta ce al'amarin ya yi sanadiyar fashewar gidaje da motoci, amma bata bayar da adadi ba. Chibisi ta kara da cewa kawo yanzu ba a sami rahoton asarar rayuwa ba. amma an kai mutane 11 zuwa asibitocin yankin da kananan raunuka. Wani ayarin jami'an ba da agaji kan bala'o'i ya isa wurin domin tantance yawan barnar da aka samu, amma har yanzu ba a kai ga gano musababin faruwar lamarin ba. Ma'aikatar kula da jin daɗin jama'a ta lardin ta ce tana taimakawa wajen kwashe waɗanda abin ya shafa tare da daidaita ayyukan agaji.
Anjima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, inda hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta Najeriya, wato FRSC, ta yi ƙarin haske kan mummunan haɗarin da ya faru a ranar Juma'a da ta gabata a jihar Oyo da ke kudu maso yammacin ƙasar. Haɗarin dai ya yi sanadiyar ƙonewar mutane 15 ƙurmus. Hassan Umar, tambuwar gare ka.
A wannan Juma'a ne aka yi wani mummunan haɗarin mota a ƙauyen Lalate Maya da ke jihar Oyo. Haɗarin dai ya auku ne a sakamakon taho mugama a tsakanin motoci biyu, samfurin Toyota Sienna da wata mota. Mutane 15 suka ƙone ƙurmus, yadda ba za a iya gane kamanninsu ba. Kana sauran mutane biyun da suka ji raunuka suna karɓar magani a babbar asibitin Awojebi da ke garin Eruwa a jihar Oyo. Mustamarin Kiyo Olalekan shi ne mataimakin kwamandan dogarawan hukumar kare haɗura mai kula da aikace-aikace a jihar Oyo, Najeriya.
Yes, it was a head-on collision, a Sena bus and another car. One was coming actually from Shei side, maybe into then the other one coming from Abeokuta side.
To IC Corps Commander Morinkiyo Olalekan, yace motocin biyu sun taho mugama ne a tsakanin Sena bus da wata mota. Ɗayan motar tana zuwa daga yankin Isayin, ɗayan kuma tana zuwa daga Abeokuta a jihar Ogun. To me ya jawo wannan haɗari? Sai Morinkiyo Olalekan yace,
one of the vehicle was overspeeding. They wanted to dodge the pothole and then had collision with the oncoming vehicle. If the driver had been careful, he could just enter the pothole slowly. And that was why we emphasize on a speed breaker for commercial drivers, especially the buses.
Mr. Olalekan yace motar da ke gudun Famfalaki ta kaucewa wani rami ne da ke kan hanya, sai ta yi taho mugama da motar da ke tafe. Yace da direban ya shiga ramin da hankali sannu-sannu da ba wani abin da zai faru. Yace wannan shi yasa muke sawa direbobi, musamman na kasuwa na urorin ƙayyade gudu, kamar direbobin motocin bus da dai sauransu. Na tambaye shi ko ina gawarwakin suke, sai yace suna asibitin Awojebi a halin yanzu, amma ƴan uwan mutane 6 sun karbi gawarwakin su. Kana an ajiye mutane 7 a asibiti.
The corpses are in the mortuary. They are in the mortuary general hospital, but 6 of the corpses were claimed by their family.
To IC Morinkiyo Olalekan yace sakonsa shine yin aiki da hankali shine babban sako. Direbobi su daina kazamin gudu, su daina ganganci a hanya domin a sauke fasinjoji lafiya lau.
Extreme carefulness is demanded. Yes, this is the first time. It's not an area where we record such casualty of this magnitude.
Ya kara da cewa wannan shine karo na farko da sun ka sami mummunan hadari da mutane da yawa haka sun ka mutu a wannan yankin na Lalate. Wannan yanki ba a cika samun haɗari ba da ya jawo mutuwar mutane da dama. Masu yin sharhi a game da hanyoyin Najeriya suna ta'allaka samun haɗura na motoci manya da ƙanana akan rashin kyawun hanyoyi. Hassan Umar, Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar, Tambuwal. Kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Kasashen Faransa da Burtaniya da Jamus sun faɗa a jiya Asabar cewa suna da tsananin shakku kan ƙudurin Iran na sake bitar yarjejeniyar nukiliya. Kalaman da Tehran ta yi watsi da su, Moscow kuma ta bayyana su da cewa ba su dace ba. A farkon wannan watan, Iran ta aika da martaninta na baya-bayan nan kan ƙudurin da ƙungiyar tarayyar Turai ta gabatar na maido da yarjejeniyar shekara ta 2015, wadda a ƙarƙashinta Teheran ta ƙayyade shirinta na nukiliya domin samun sassauci kan takunkumin karya tattalin arziki na Amurka da EU da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'an diplomasiyya sun ce martanin da Iran ta mayarwa jami'in tarayyar Turai wani mataki ne na koma baya, inda take neman danganta farfaɗo da yarjejeniyar da rufe binciken da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA ta yi kan gano sinadarin uranium a wurare 3. Hukumar gudanarwar hukumar ta IAEA za su gudanar da taro a gobe Litinin watanni uku bayan zartar da kudirin neman Iran ta bada cikakken bahasi da hukumar ke sa ido a kai. Gabanin ganawar kuma kasashen Turai sun hada kai kan yarjejeniyar domin nuna bacin ransu a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar. Kasashen uku da aka fi sani da E3 sun bayyana cewa wannan bukata ta baya-bayan nan ta haifar da shakku matuka dangane da aniyar Iran da kuma kudirinta na cin nasara kan shirinta. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi bikin ranar tunawa da hare-haren 11 ga watan Satumba karo na 21 a yau Lahadi, tare da gabatar da jawabi a yayin azafurannin girmamawa a shirkwatar tsaro ta Pentagon, a cewar fadar shugaban ƙasa ta White House. An yi bikin ranar ne domin tunawa da harin ta'addanci na shekara ta 2001, sa'ad da wasu 'yan fashin jirgi suka kwace wasu jiragen saman sufuri, suka kuma yi amfani da su a matsayin makamai suka rufta a babbar cibiyar kasuwanci ta duniya da ke New York da shirkwatar tsaro ta Pentagon da kuma Pennsylvania Field. Kusan mutane 3,000 ne suka mutu a harin wanda kungiyar Al-Qaeda ta kai. Amurka da kawayenta sun mai da martani ta hanyar kaddamar da yakin Afghanistan. Uwar gidan shugaban kasa Jill Biden za ta yi jawabi a yau Lahadi a wajen bikin tunawa da jirgin sama na 93 a Shanksville na jihar Pennsylvania. Ita kuwa mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris tare da mijinta za su tafi birnin New York domin bikin tunawa da ranar ta 11 ga watan Satumba. A birnin New York an rufe kananan gidajen adana kayan tarihi biyu waɗanda aka sadaukar domin adana tarihin harin.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Sauye-sauyen da hukumar zaben Ghana ta yi ga dokokin zaɓe da za ta mika ga majalisar dokokin ƙasar idan ta dawo daga hutu ya haifar da muhawara tsakanin jami'an siyasar ƙasar. Wannan muhawara ta taso ne saboda wani muhimmin tanadi da yake cikin dokar da ke cewa katin shaidar ɗan ƙasa Ghana card kaɗai ne zai baiwa 'yan ƙasar damar cancantar mallakar katin zaɓe daga Akara. Ga rahoton da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana.
Wannan muhawarar ta taso ne domin wani muhimmin tanadi da yake cikin dokar da ke cewa katin shaidar ɗan ƙasa wato Ghana card kaɗai ne zai baiwa 'yan ƙasar damar cancantar mallakar katin zaɓe. Kamar yadda mataimakin shugabar hukumar zaɓe ta Ghana Mr. Samuel Tete ya ce a taron manema labarai da hukumar ta shirya a nan Accra, sun tattauna da masu ruwa da tsaki akan sauye-sauyen.
Had the discussion on it at IPAC, yes, and we've actually sent to the AG. It's still under discussion, but we haven't actually laid it in parliament. Parliament is currently on recess, so when they resume we will lay it.
Mun tattauna a kai tare da IPAC wato kwamitin shawarwari tsakanin jam'iyyu, kuma mun aika da shi ga AG wato Anthony General na ƙasa. A zahiri ana tattaunawa kuma bamu gabatar da shi a majalisa ba tukunna, domin majalisa a hali yanzu tana hutu, za mu gabatar idan sun dawo daga hutu. Mr. Tete ya ce tsarin yin garanti ga wanda ba shi da cikakken takardun shaidar ɗan ƙasa yana cike da ƙalubale da dama, kuma ba zai iya samar da ingantaccen tsarin rijistar masu zaɓe ga ƙasar ba, domin haka za a soke dangane da rijistar masu kada ƙuri'a kuwa. Hukumar ta ce ba za ta haɗa sabuwar rijistar masu zaɓe na ɗan lokaci kamar yadda aka saba ba, amma za a dinga yin rijistar ne a kodayaushe da zarar ɗan ƙasa ya cancanci mallakar katin. Haka hukumar na tsammanin yin rijistar mutane tsakanin 450,000 zuwa 550,000 a kowace shekara. Waɗannan sauye-sauyen da hukumar ta yi ya dace da ra'ayin jam'iyyar NPP mai ci, kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar kuma mamba a majalisar gundumar Gata Yamma Isaka Ibrahim ya ce.
Ina mini murka mun dace kamar Ghana card shine yanzu takardar da kuka kadin da ya zama da ke ya gwada mutum shine Ghanaian, so kuma an ba dama arwaye kowa yana yaje Ghana card kuma yanda aka yi processing nan kuma isu suka aje processing su ba washe lokaci ya kawo ina zuwa 2024 election day dama na nan da yawa duk wanda ke da niyya yake ya jefa kuri'a na san zai kokari ya samu Ghana card domin ya samu ya yi voters ID card shi izambe da shi.
Za ku amince da wannan?
Na mu amince.
Sai dai babbar jam'iyyar adawa ta NDC da sauran jam'iyyun adawa ba su amince da kudirin hukumar zaben ba, domin yin hakan zai tauye wa jama'a da dama 'yancin su na kada kuri'a. Babban jami'in sadarwar zango na ƙasa na jam'iyyar NDC Muhammad Nazir yace
mu ne a jam'iyya muna jiran ita shugaban hukumar zaben Ghana ne ta zo majalisa saboda mu iya tuntubanta da tambayoyi mu a gunmu mun san in an kai majalisa maganganu duk yanda take za ta fito domin wurin babu waye magana kowa ya gano gaskiyan jam'iyyar mu na nuna cewa wanga matakayyar da wato hukumar zabe take dauka wanda yake bai dacewa tsarin ragamin mulkin demokratiya ba.
Siba Shakibu shine babban sakataren jam'iyyar PNC reshin yankin Accra.
Kungiyarmu na People's National Convention PNC kenan ba ta amince da wannan umarni na commission zabe ba saboda in an tsaya kan wannan umarni to lalle hakika zai haifar da wasu masaloli wanda yake a ganin mu take yanci ne ko take haki ne ga wa'anda kundin tsari na mulkin kasa ta ba su dama su iya su jefa kuri'a ko kuma a'a su ma su tsaya a jefa musu kuri'a to gaskiya na hakika a tsaya bisa kan wannan shawara ko umarnin da commission zabe ta bayyanar shi ba za mu amince da shi ba
a ƙarshen taron da hukumar zabe ta yi kira ga hukumar shaidar ƴan ƙasa da ta gaggauta bugawa tare da rarraba katunan shaidar ƴan ƙasa mun bayar waɗanda suka cancanta samun saukin yin rijistar katin zaben. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako, to yanzu kuma sai rahotonmu na ƙarshe. Shugaban gwamnatin riƙon ƙwarriyar Burkina Faso, Paul Henri Sandaogo Damiba, ya yi rangadi a yau Lahadi a jamhuriyar Niger, inda suka gana da shugaba Muhammad Bazoum a fadarsa, kamar sauran ƙasashen G5 Sahel. Burkina Faso na fama da hare-haren 'yan ta'addan yankin Sahel, abin da ya sa masu sharhi akan al'amuran yau da kullum ke kallon wannan ziyara da muhimmanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Laftana Kanal Paul Henri Sandaogo Damiba wanda ya yi shigar tufafin kwarar hula ya zo Nijar ne domin tantauna hanyoyin da za a bullo a matsalar tsaron da ta ƙi cinyewa a yankin da 'yan ta'adda ke ci gaba da karkashe ɗimbin mutane tare da tilastawa Dubai tserewa daga matsugunansu ba'idun kuma bayan tattalin arziki da tsayawar harkoki da dama da ake fuskanta. Ga abinda shugaban gwamnatin mulkin sojan ta Burkina Faso ke cewa a takaitaccen bayanin da ya yi wa manema labarai jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum.
Ben, vous savez que la question de l'insécurité dans la zone des trois frontières est préoccupante.
Yace kun san matsalolin tsaro akan iyakokin nan uku abu ne da ke matukar tada hankali shine makasudin wannan ziyara da na kawo wa shugaban kasar Niger domin mu yi nazari akan kalubalen da muke fuskanta akan iyakokin mu don ganin mun zakulo hanyoyin da zamu tunkari wannan al'amari
trouver ensemble de nouvelles dynamiques ou de bonnes approches pour essayer de faire face
to koya masu sharhi akan al'amuran yau da kullun ke kallon wannan yunkuri Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Fadi Sanvoa.
Kwanan ba shugaban kasa Alhaji Muhammad Bazoum ya tura minista na tsaro Alhaji Alkasum Indatu domin a tattauna tsakanin Niger da Burkina muhimmancin tsaro wanda abin ya shafa tsakankanin mu biyu kamin a kai zancen trois frontières din koko iyakokin uku gaba ɗaya. Kenan dangantaka wannan wadda an kadar ma tsakanin mu da Burkina Faso wadda ita ma minista na tsaro na can ya zo nan ya ziyarce mu ina ji shine abun da yafi muhimmanci a cikin wanda shugabannin kasa bi za su tattauna domin a samu harkar tsaro ta tabbata a iyakokin mu da Burkina Faso yau Mali ana iya a ce ta komo cikin tsarin na tahiya wanda ka nuna mana cewa ba a iya a samu kwanci hankali matukar kasashen uku ba su hada gari da karhe ba dole ne shugabannin su duk kufa a maida duk wani tunani jehe irin wanda Mali ta yi ita can baya dama saboda wasu dalilai ita Mali ta ware kanta harkar rashin tsaro harka ce da ta shahi kasashen uku ta shahi talakawan kasashen uku
kafin wannan rangadi na birnin Yamai shugaban gwamnatin riƙon ƙwarriyar Burkina Faso Laftana Kanal Paul Henri Sandaogo Damiba ya ziyarci kasashen Mali da Cote d'Ivoire a makon jiya inda suka tantauna akan batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro da ɗaya gefe dambarwar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe bayan da gwamnatin Colonel Assimi Goita ta cafke sojoji 49 na Cote d'Ivoire da ta ce sun shigo Mali ne ba akan ƙa'ida ba, waɗanda kuma take kallon su a matsayin sojan haya a wani lokacin da ake ta neman hanyoyin bikon ƙasar ta Mali, wacce ta ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar Gisan Sahel a watan Afrilun da ya gabata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5, haka kuma a koda yaushe ake so.
Masu sauraro, assalamu alaikum, an barka mu da warhaka, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla. To, a yau shirin zai karkata ne ga irin gudunmawar da kafafun yada labarai da ma 'yan jaridu ke takawa da sha'anin tsaro da a yanzu ya zama ruwan dare a duniya, musamman ma a Najeriya da ke ci gaba da fuskanta matsaloli na tsaron. Sai dai ana ganin kafofin sada zumunta na zamani a yanar gizo na neman shan gaban sauran kafafen da aka saba da su a da, wato irin su kafar rediyo da TV da ma jaridun, wajen sauran yada labarai da suka jibanci lamuran tsaro da dai sauransu. Cikin wani bincike da kafar Capios ya gudanar a watan Yulin wannan shekara ta 2022, an gano cewa akwai masu amfani da shafukan sada zumunta kusan biliyan 4.70 a duniya, wanda ya kai kashi 59 na yawan al'ummar duniya. A Najeriya kuwa ana da masu amfani da shafukan sada zumunta kusan miliyan 32.9, abinda ke nuni da cewa duk wani sahihin labari ko na bogi na iya isa ga dimbin mutane cikin kankanin lokaci. Hakan ma yasa cibiyar samar da zaman lafiya da diplomasiya da cigaban al'umma na Jami'ar Maiduguri a Najeriya ta wallafa wani littafi kan gudunmawar kafafen yaɗa labarai na zamani ga fannin na tsaro da ma shawarwari ga al'umma wajen duba sahihan labarai kafin amincewa da su, la'akari da yadda ake saurin aminta ga duk abin da aka gani ta kafafen sada zumuntan. Kabiru Dakata na cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da tabbatar da adalci Kaja ya yi ƙarin haske.
Kamar yadda su waɗanda suka yi binciken nan suka faɗa, ta kafar sada zumunta ta zamanto ta kafa da yanzu dole zamani yana tafiya da ita, amma kuma kamar kowane abu tana da alfaninta tana kuma da matsalarta. Saboda haka abin da ya kamata shine su al'umma su daina ɗauka, su daina aiki da abin da suka gani ta kafar sada zumunta lokaci daya. Yayin da kaga abu a kafar sada zumunta, dole ne sai ka yi bincike, ka tabbatar da cewa wannan abin da aka sa yana da inganci, yana da daga inda aka samu shi, sannan kuma yana da zai iya taimakawa mutane. Idan bai cika waɗannan ka'idodi ba, so ba shi da amfani ma kai amfani da shi, sannan ba shi da amfani ka yada shi. Sannan kuma inda take da alfaninta shine tana da saurin isar da sako ga wani rukuni na al'umma, musamman matasa. So yanzu matashi idan ka bashi wannan littafin mai fejika da yawa, ba dole ya iya zauna ya karanta ba, amma kana sawa ka mishi wata hikima ko ta abinda a turanci ake cewa infographics, kamar da shi hoto waye da sauransu, duka sakonnin duk wannan tidalin tattafan akwai yadda za a mai da shi cikin sako ta dan takaitaccen bayani a sa hoto. So kana sa shi a social media, sakon zai je ga waɗanda kake bukata. So tana da nata gudu rawar da take takawa, amma tana da illa. Saboda haka kawai abinda da ya kamata shine dole in ana so a samu waɗannan matasan su ma su san me ake, sai an amfani da social media. Amma kuma ba wai muna cewa social media nan ko me ya hau kai za a yi amfani da shi kai tsaye ba, saboda mun san illar ta ta yadda ake yaɗa labaran ƙarya a bayanan tunzura al'umma da sauran abubuwa da ba su dace ba gurin taimakawa tabbatar da tsaro a Najeriya.
Duk da alfanun da kafafen yanar gizo ke da shi a wannan zamani, Aisha Garba ta gidan talabijin din jihar Adamawa ta ce sun rage tasirin sauran kafafen yaɗa labarai na gargajiya da aka sani a baya.
A gaskiya wato kafafen wato za a ce shafin zumunta na zamani na yanzu ya kusan durƙusar da aikin mu na 'yan gina gida na gargajiya. Domin ta wayannan kafafen yada labarin ne akan samu labaran bugi, labaran kanzon kurege, wanda maimakon ya kawo sauki ga wato abubuwan da ke faruwa sai da ƙara hura wuta. Domin mutum ne kawai zai zauna a ɗakin sa, in ya bude wayarsa ya ga dan labari kawai ya ƙara nashi akai ba tare da sanin sahihin labarin ba. Wannan gaskiya yana mai da hannun agogo baya. Kira na shine in akwai hanya da gwamnati za ta bi wurin ganin ta shawo ko kuma hukumar yada labarai wurin ganin ta samu mafita wurin dakushe wayannan kafofin domin samun daidaito da samun labari na sahihi.
Abdulkadir Ahmad mataimakin shugaban sashen labaru da al'amuran yau da kullun na gidan talabijin din NTA dake Gusau ya bada shawara ga waɗanda ke da sha'awar zama ƴan jarida na zamani dake mu'amala da kafafen yanar gizo kan hanyoyin da za su bi don yin aikin su yanda ya kamata.
Daga cikin hanyoyin da muke gani, na farko duk wanda yake da sha'awa da ya shiga wannan layi na yaɗa labarai akwai buƙatar ya koma makaranta akalla ko diploma ko degree akan wannan bangaren. Na biyu, hukumomin da abun ya shafa musamman hukumar NBC ta kula da tsara kafafen yaɗa labarai su tabbatar da sun bullo da wani salo ko tsari da zai zama cewa an tsara yadda za a riƙa tafiyar da abubuwa sake ba. Ga tsarin aikin jaridanci mun sani duk bayanan da za a yaɗa wa mutane, na farko ana buƙatar a samu bayanai tabbatattu masu inganci masu nagarta kuma an tabbatar da an bi sawu an tabbatar da abin hakan sa abun akwai kuma amincin cewa balance reporter bai wanda abun ya shafa da bangaren hukuma duka anji. To a social media duk ba wannan kawai da wani mutum kawai zai ga labarin wani ya post wani ma labarin shekara 2 uku ba abun ya faru kawai ya gani saboda yana so a fara gani gare shi ko yana kallon abun irin ya faɗa zai jawo a ranka bibiya shafi ne kawai sai a yada wanda wannan sai ƙara kawo matsala mai kunya kwantar da hankali kuma abun da yake mafi ban haushi da takeici akwai dan gwamnatin jihohin da suna ba social media ma muhimmanci fiye da ainihin su gidan radio da television wanda wannan kuskure ne daga hukumomi kamata a ce da sanin suna akwai ana ba da special advisors a jihohi na masu kula da hukumomin yada bayanai na zamani sai musu da su tsara musu wato abubuwa na training and retraining wato ba su horo lokaci zuwa lokaci ana tsara musu hanyoyi na zamani kuma hanyoyi masu inganci da za a tabbatar da nemo bayanai da yada su a ƙarshe kuma a sani ga aikin jaridanci cikin aikin jaridanci ba kawai ana kawo matsala bane ka ƙaida aikin jarida in ka kawo matsala kuma zaka nemi waɗanda adda alakin kawo mafita sai a tattauna da su sai su bada bayani wanda a wannan social media duk ba wannan ya kamata su ma tunda mutane na dide su suna sauraron su suna kallon su ya zama cewa in sun tattauna matsala in abin aka faɗa gaskiya ne to a ji daga waɗanda abin ya shafa a ji daga bakin hukumomi sannan kuma a ƙarshe a ji ra'ayin jama'a ne mafita wanda shi zai taimake mu ƙasa gaba ɗaya tamu ce in mun samu matsala mun samu matsala mun samu nasara mun samu nasara
madalla. To a sauraro anan zamu dakata cikin shirin na wannan lokaci a yau sai idan Allah ya kai mu shiri na gaba. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam.
To a gaida Shamsiyya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayuwar masu sauraron mu. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Suf Meleda Gwalalo jihar Bauchi ya ce salam BOA ku bani dama ne kira ga hukumar agaji ta jihar Bauchi ta gaggauta taimakawa al'ummomin garuruwan Sakwa da Gara da Kutunus da Adabda da Kore da Ifilayin ambaliyar ruwa ya laƙume musu gidaje da gonakinsu da fatan za a gaggauta taimaka musu. Sako daga Shehu Adamur Jau ya ce duk ɗan siyasar da ke neman fakewa da jam'iyya domin ya ci zaben 2023 to ya sani cewa yana ruwa kusa da kadama kuwa domin a wannan zaben mutum za mu duba ba jam'iyya ba domin mun gaji da yin zubin adashin da ba a kwashewa. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Hafiz a takaice a gobe Litinin 19 ga watan Satumba za a soma gudanar da addu'ar jana'izar marigayiya sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu a Westminster Abbey da ke birnin London. Tunda sanyin safiyar yau Lahadi sarauniyar ta soma tafiyar komawa London sa'ad da aka yi tafiya da akwatin gawarta ta tsawon kilomita fiye da 280 a cikin motar ɗaukar gawa daga Balmoral inda ta rasu a ranar Alhamis zuwa Edinburgh. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce sojojin Ukraine na ci gaba da samun nasara a yankin Kharkiv. Bayanan binciken sirri na ma'aikatar da aka wallafa a shafin Twitter a yau Lahadi sun bayyana cewa akwai yiwuwar Rasha ta janye dakarunta daga yankin, amma an ci gaba da gwabza yaƙi a zagayen muhimman biranen Kupiansk da Izium. Dakarun na Ukraine a jiya Asabar sun ba da rahoton cewa sun karɓe ikon Izium sun kuma tura sojojin Rasha a tsallaken kogin Oskil. Wata madatsar ruwan wurin haƙar ma'adinai ta fashe tare da haifar da ambaliya wadda ta shafe gidaje da motoci a tsakiyar ƙasar Afirka ta Kudu. Kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Lahadi, suna masu tilastawa mazauna yankin da su fice.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu gaba ɗaya na yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.